shugaban kasar wanda ya fara jinjinawa al'ummar Najeriya sakamakon jajircewa da yake sanyi wajen tabbatar da kasancewar Najeriya a matsayin kasa daya yace gwamnatinsa ta sauya wanda zai rika kula da shirin yaki da fatara da samar da aikin yi wato social investment program a cewar Muhammadu Buhari ba kamar yadda yake a baya ba inda ofishin mataimakin shugaban kasa ke kula da shirin na social investment program a wannan karan sabuwar ma'aikatar jinkan al'umma da takaita illar da itilaikan haifar da kuma ci gaban al'umma ita ce za ta rika kula da shirin yace shirin wanda aka ware naira biliyan 500 ya hadar da ciyar da yara ƴan makaranta da shirin samar da aikin yi na empower da bada bashi ga kananan masana'o'i da kuma shirin samar da gidaje masu saukin kudi haka zalika shugaba Buhari ya kuma ce gwamnatinsa za ta baiwa harkokin ilimi da lafiya da samar da ruwan sha da tsaftar muhalli da kuma tsaro a zangon mulkin sa da biyu Muhammadu Buhari ya ci gaba da cewa aikata laifuka ta internet ta zama wata babbar barazana ga dorewar kasar nan sakamakon yadda ake amfani da kafar wajen yada kalamantin zira jama'a saboda haka yace gwamnatinsa za ta yi duk mai yiwuwa wajen ganin ta dakile matsalar
Dear compatriots, 1st October each year is an opportunity for us to reflect and thank God.
Ya ku ƴan uwana ƴan Najeriya, da ga watan October a kowace shekara yakan zamo mana wani lokaci da muke taruwa domin tunawa da irin sadaukarwa da kuma jajircewa da magabatan mu suka yi wajen tabbatar da kasancewar kasar nan tun bayan samun yancin kanta a 1960 sannan mu fuskanci irin nasarori da ƙalubale da muka fuskanta a wannan karni na 21 wannan gwamnati al'ummar Najeriya ce suka zabe ta na zangon farko na wannan mulki al'ummar Najeriya sun fara sabawa da shirin mu na kawo sauye-sauye musamman wajen kyautata zamantakewa da bunƙasa tattalin arziki da kuma yaki da cin hanci da rashawa haka zalika mun iya kokarin mu wajen fuskantar matsaloli na cikin gida da na waje kuma wannan ba zai samu nasara ba har sai mun fuskanci juna
and enduring change
shugaban kasar bai kammala jawabinsa ba sai dai kuma jaddada cewa za su rika bibiyar ayyuka da tsare-tsare da suke aiwatarwa da nufin nazartar nasarori da aka samu ko aka san haka wanda hakan wata dabara ce da dakile mai yiwuwar illar da hakan kan iya haifarwa ga talakawar kasar nan a ranar 1 ga watan October 1960 ne dai Najeriya ta samu yancin kai daga Turawan Burtaniya Abdullahi Isa Freedom Radio